This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 1 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Yau Asabar kungiyar Hamas ta miƙa wasu 'yan Isra'ila uku da ta yi garkuwa da su wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin musayar fursunoni. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya harajin kashi 25 cikin ɗari kan kayayyakin da ake shigowa da su daga Canada da Mexico, da kuma harajin kashi 10 cikin ɗari kan kayayyaki daga China daga yau Asabar. Babban jami'in wandar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗi jiya Juma'a cewa 'yan tawayen M23 na kutsa kudu zuwa babban birnin lardin Bukavu.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Borno ta ɗauki gabarar warware rikici tsakanin Fulani da makiyaya inda ta gina riga ta farko.
To an raba masu noman ma an ba su gefe, mu da muke kiwon ma an ba mu gefe, wannan shi ne zai ba mu zaman lafiya.
Sannan za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta musanta zargin neman na gora daga wasu ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin amincewa da kasafin kuɗinsu na wannan shekara.
Ba hujja bace, ba wanda ya nemi kuɗi hannun wani, in mutum ya da shi ya fito da shi, ya fito da hujja.
Bayan nan muna tafa da shirin Adala Lafiya da Baba Yakub Makeri zai gabatar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin saƙonnin da ku aika mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ni lafiya. Ga labaran duniya. Yau Asabar kungiyar Hamas ta miƙa wasu 'yan Isra'ila uku da ta yi garkuwa da su wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin musayar fursunoni da aka cimma a wata yarjejeniya da nufin kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin Isra'ila da kungiyar Falastinu. Bafaran shi kuma ɗan Isra'ila Opa Keldrum mai shekaru 54 da Yardin Bibas mai shekaru 35 an miƙa su ga kungiyar agaji ta Red Cross a kudancin birnin Khan Yunis na Gaza kafin a mayar da su zuwa Isra'ila. An sako ba Amurka ɗan ƙasar Isra'ila Kes Sigal mai shekaru 65 sa'o'i bayan haka a tashar ruwan birnin Gaza. An kama Bibas da Kivus Nur Oz a lokacin harin ta'addanci da Hamas a kan Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 tare da matarsa Shiri da 'ya'yansu biyu, Ariel mai shekaru 5 da Kafir mai shekaru 2. Babu tabbas ga makomar iyalansa. Isra'ila ta amince da sakin fursunoni 90 a ranar Asabar, wanda shine karo na 4 da aka yi musayar. Sai dai wata kungiyar masu fafutukar kare haƙƙin Falastini ta ce an sabunta adadin zuwa 183 wanda ake sa ran za a sako nan gaba. Shugaban Amurka Donald Trump zai sanya harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ake shigowa da su daga Canada da Mexico, da kuma harajin kashi 10 cikin 100 kan kayayyaki daga China daga yau Asabar, inji Fadar White House. Sakatari ya labaran fadar White House Caroline Leavitt ta ce dukkaninsu Canada da Mexico sun ba da dama an shigar da kwayoyin fentanyl ba bisa ka'ida ba wanda ke kashe Amurkawa, da kuma kurarar bakin haure cikin Amurka ba bisa ka'ida ba. Leavitt bata ce ko za a keɓe wasu matakan ba. Waɗannan alƙawura ne da kuma cika alƙawarin da shugaban ƙasa ya ɗauka, inji ta. Da manema labarai suka tambaye shi jiya Juma'a, Trump ya ce babu wani abu da ƙasashen uku za su iya yi don sauya matakin da ya ɗauka, kuma harajin ba abu ne da za a iya tattaunawa a kansa ba. Trump ya ce zai sanya harajin ɗanyen mai na Canada da kashi 10 cikin 100 daga yau Asabar. Sauran kayayyakin Canada za su fuskanci kuɗin fito. Sauran kayayyakin Canada za su fuskanci kuɗin fito na kashi 25 cikin 100. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Juma'a cewa jajjani haɗin gwiwa da aka cimma da ma'aikatan tarayya cikin kwanaki 30 kafin rantsar da shi, ba za a amince da ita ba, yunkurin shugaban Amurka na sake fasalin ma'aikatan tarayya. A cikin wata takarda da aka aiki wa dukkanin shugaban zartarwa na ma'aikatan gwamnati, Trump ya ce gwamnatin tsohon shugaban Amurka Joe Biden da ganganta kullar yarjejeniya da ma'aikatan tarayya a cikin kwanakin karshe a kokarin cutar da gwamnatinsa ta hanyar tsawaita manufofin albazaranci da gazawa har ya wuce lokacinsa a office. Ba a dai bayyana ko yarjejeniyoyin nawa ne sabon manufar ta shafa ba, wacce ke kiransu da sunan yarjejeniyoyin karshen gwamnati. An kulle yarjejeniyoyin ne tsakanin kungiyoyin ma'aikatan tarayya da ma'aikata, wanda ke bayyana yanayin aiki da albashi da sauran manufofi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Sarfilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. An ɗauki tsawon lokaci ana samun rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya, duk da ɗimbin ƙoƙarin da aka yi ta yi domin shawo kansu. An yi asarar dubban rayuka da ɗimbin dukiya ta miliyoyin naira, yayin da aka ci gaba da samun waɗannan rikice-rikicen. A yanzu an ƙaddamar da hurumin zaman kiwon dabbobi na farko a jihar Borno domin samu hanyar warware matsalar arangama tsakanin manoma da makiyaya a faɗin ƙasar. Ana sa ran sauran jihohin ƙasar za su yi koyi da gwamnatin jihar Borno domin samar da maslahar zaman lafiya a ƙasar. Ga rahoton da Husaina Muhammad ta aiko mana daga Maiduguri.
A ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya a jihar Borno, gwamnatin jihar tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya ta gina wannan ruga ta garan nan a ƙaramar hukumar Mafa. Ruga ce mai girman murabba'in kilomita 4, wacce ta tanadi matsugunai ga iyalan makiyaya 461 daga al'ummomi 18 da rikicin Boko Haram ya shafa. Ita ce ruga iri ta farko a faɗin Najeriya, inda makiyaya za su yi kiwon dabbobinsu a inda suke ba tare da sun shiga gonakin mutane ba.
Cikin nan shine aka yi wannan gidaje ma makiyaya nan wurin su zo su zauna. A ciki aka yi musu makarantar da za a sa yaran su, a ciki aka yi musu clinic da na lafiyar su nasu na kansu, sannan a ciki akwai clinic da na kula da dabbobin su. To anan ciki kuma aka samu area da su za su yi noman su kuma su yi kiwon su ba tare da sun je sun shiga gonan jama'a fadace-fadace ya tashi ba. In Allah yadda zai zama sanadiyan samu jituwa tsakanin makiyaya da manoma.
A shekarun baya dai mayakan Boko Haram sun yi awon gaba da shanun Fulani makiyaya da dama. Gwamnan jihar Borno Babagana Umar Azulum ya ce wannan yunkuri wata alama ce da ke nuna cewa manoma da makiyaya za su samu taimakon da zai farfado da rayuwarsu.
We are ready and open for partnership that will not only enhance livestock productivity.
Inda ya ce a shirye muke, sannan kuma kofofinmu a buɗe suke da duk wani wanda zai kawo hanyar da za a inganta noma da kiwo a jihar Borno da kuma samar da tattalin arziki da ma samar da ayyukan yi ga jama'armu. Ministan harkokin dabbobi da kiwo na Najeriya, ED Muktar Masha, ya bayyana cewa makiyaya da manoma tagwaye ne wanda idan aka ci gaba da sama musu muhalli za a samu jituwa tsakaninsu.
Na itifaƙin cewa inda an ci gaba da yin wa'innan nuna adalci da nuna tausayi da a samu muhallin da za a ba duk wani makiyayi, walau na shanu, walau na alade, walau na raƙumi, walau na tinkiya, walau na zomo, ko da na kifi ne, inda za a ba mutum fili inda zai yi sana'a, to insha Allah ba za a samu nan tashi-tashina ba.
Da dama daga cikin Fulani makiyaya sun saba da yawon kiwo daga wani guri mai nisa zuwa wani. Koya suka ji da wannan sabon tsarin?
To an raba masu noman ma an ba su gefe, mu da muke kiwon ma an ba mu gefe, wannan shine zai ba mu zaman lafiya.
Najeriya na yin asarar dala $14 billion sanadiyar rikicin manoma da makiyaya, a cewar rahoton cibiyar sasanci ta Center for Humanitarian Dialogue. Ya zuwa yanzu dai wannan ce ruga ta farko da gwamnati ta kaddamar a jihar Borno. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Husaina Muhammad da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar.
Babban jami'in wajen da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗi jiya Juma'a cewa ƴan tawayen M23 na kutsawa kudu zuwa babban birnin lardin Bukavu. Bayan da suka kwace iko da goma a gabashin Congo mai arzikin ma'adanai a farkon makon nan. Jimpia Lacrosse ya shida manema labarai na ƴan tawayen da ke samun goyon bayan dakarun tsaron ƙasar Rwanda. Bayanan da nake da suna cewa M23 na da tazarar kilomita 60 daga arewacin Bukavu. Akwai filin jirgin sama a kusa da inda suke, ina tsammanin ƴan kilomita kaɗan a kudu wato Kavumu. Ya ce idan har suka yi nasarar karɓe filin jirgin kamar yadda suka yi a goma, to wannan wani muhimmin mataki ne. A ranar Alhamis ne aka kwashi sansanonin sojojin Congo a Bukavu domin ƙarfafa wuraren da ke kan hanyar zuwa babban birnin lardin, kamar yadda mazauna garin suka shaida kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayar da rahoton cewa jami'an a birnin Bukavu ma suna ɗaukan fararen hula domin su taimaka wajen kare birnin. Rwanda bata amsa buƙatar kamfanin dillancin labarai na Reuters nan take ba game da yunkurin soja na baya-bayan nan. Ayyukan zamba a Myanmar na ƙara faɗaɗa zuwa kudu kan iyakar ƙasar Thailand, kamar yadda hukumomi suka shaida muryar Amurka a cikin ƴan kwanakin nan, kuma za su ci gaba da gudanar da ayyukansu muddin aka ci gaba da samun damar yin amfani da wayoyin hannu da tauraron ɗan adam na Starlink da wutar lantarki da kuma muhimman albarkatun bil'adama. Masu zambar za su ci gaba. Yankin Maiduguri na Myanmar, daura da garin Mae Sot da ke kan iyakar Thailand, shi ne babban birnin duniya na zamba, in ji ɗan majalisar wakilan jam'iyyar adawa Regis Man Rom, shugaban kwamitin majalisar wakilai kan harkokin tsaron ƙasa da kan iyakoki ya shaida muryar Amurka a ranar Laraba. Ana samun biliyoyin daloli na haramtattun kuɗaɗe daga bazakalar da suka yi tuni shugabannin masu aikata laifukan ke tafiya zuwa wasu sabbin wurare da ke kudu da Madawri da ke kan iyakar Thailand. ‘Yan sanda da ‘yan siyasa da tsaffin ‘yan damfara suka shaida wa muryar Amurka.
Sarki Hashim Gumal kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da Majalisar Dokokin Najeriya ke ci gaba da aiki kan kasafin kuɗin wannan shekara da shugaban ƙasar Bola Tinubu ya gabatar mata, ana zargin wata badaƙala ta kunno kai, inda ake zargin 'yan majalisar dokokin da neman toshiyar baki daga wasu ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin amincewa da kasafin kuɗinsu. Akan haka ne Murtala Faruk Sanyin ya tattauna mana da ɗan majalisar wakilai ta Najeriya daga jihar Jigawa, Honorable Abubakar Hassan Plata, wanda ya ziyarci ofishinmu a nan Washington DC.
To wannan zancen banza ne, wato kowane shekara kowace ma'aikata za a ware kuɗaɗenta. Amma da ƙarshe shugaban ƙasa shi zai kammala komai da komai zai haɗe ya zo ya gabatar a gaban majalisa. To za mu kira ministoci tukuna. Ministoci za su zo su kare muradun ma'aikatansu. Daga nan kuma duk wani shugaba ƙa'ida ne, doka ce. Saboda idan ka zo bayani bi za ka yi, kuɗin da aka baka na baraya ya kashe shi. Hujjar da za a baka kuɗi na wannan shekara ya danganta ga yadda kai amfani da kuɗin da aka baka bara. Ana da shugabannin jami'o'i kusan 70, kowa ya zo, amma akwai mutum uku, shugabanni guda uku da suka ƙi zuwa. Aka tambaye su me ya masu, kawai sai daga abin da zan kawai sai ce ai sun ce ai ba sun ƙi zuwa ne saboda an tambaye su kuɗi. Mutum fa bai zo ba, ya ba da ba'asi. A ƙa'ida kuma duk wanda bai zo ya gabatar da ya kare muradin ma'aikatarsa ba, ba za a yi wannan kasan kuɗin ba.
To kamar yadda ka faɗa, akwai binciken da aka gudanar wanda ya nuna cewa 'yan majalisar dokoki kuna neman hukumomi da ma'aikatu kuɗaɗe domin ku amince da kuɗin da suka nema a kasafin kuɗi. Ina baka misali yanzu a kai kwamitin da kake shugabanta. ana zargin kun nemi jami'o'i ta biya ko kuma kowane shugaban jami'a ya biya kuɗi naira miliyan 8 miliyan 4 ga majalisar wakilai kwamitin majalisar wakilai da kuma wasu miliyan 4 ga majalisar kwamitin dattawa ta yadda za ku amince da kasafin kuɗin su
to kuma kowa sun bada din
eh to ana ganin cewa waɗannan da kuke kokarin fada da su kamar waɗanda suka dan so su dan turjiya ne basu bayar ba amma an ce da yawa kamar su
kai ba su bazo ba eh mutum bai ma zo ba
a to bai zo ba saboda watakila yana tsoro tunda ai ba na aka nemi kuɗin ba
ane kamar ai zuwan ya zama dole zuwa ya zama dole ko mutum yana so ko baya so sai ya zo ya gabatar da bayani ya ka kashe wancan kuɗi akwai bayanai wanda na zaga duk jami'o'i na Najeriya banda guda daya ta gusau naje ko ina na duba takardunsu kuma akwai bayanai na fallasa akan yadda suka gudanar da wasu yawancin su suna da kirki sun yi abin da ya kamata amma akwai yawanci akwai kuma da yawa kuma wanda kudaden da suke hannun nasu ba a gudanar da su a daidai ba
bincike ya nuna cewa irin waɗannan duka kamar yadda ka faɗa akwai su din bisa zargin da ake idan ƴan majalisar suka nemi kuɗin ba a mutun ya danyi turjiya to nan ne fa za a bijiro masa da waɗannan barakalolin ko kuma ai mai kokarin hada shi da hukumomin yaki da cin
hanci dan mai mamata zai tsaye abin din shi wanda yake son abin din mai shi bai gaskiya ba idan yazo kuma yana zargi
to honorable
shi bai gaskiya ba yana zargi
yanzu rashin gaskiyar da yashe ba ƴan majalisa da masu
wani abu na rashin gaskiya ba hujja bace ba wanda ya nemo kuɗi hannun wani in mutum ya da shi ya fito da shi ya fito da hujja
akwai wani
ba akwai ka zo ka shiga gidan abin nan ka je gidan da jarida ka yi rubutun iska na batanci ba an zo ka zo kai bayani mana ka ki zuwa kai bayani an je makanta ka gudu dan mai za ka gudu to
Dan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Jigawa, Honorable Abubakar Hassan Plata kenan a hirarsa da abokin aikin mu Murtala Faruku Sanyin na wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 17 yanzu kuma gashirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya masu sauraro assalamu alaikum baba ya ku makiri ne nake muku sallama daga nan birnin Washington a daidai wannan lokacin A yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne na hatsarin jiragen sama a nan Amurka. Wani karamin jirgin sama dauke da mutane 6 ya fadi a wata anguwa a arewa maso gabashin birnin Philadelphia a cikin jihar Pennsylvania da yammacin jiya Juma'a, lamarin da ya haddasa fashewa tare da tada wuta a gidaje da dama a yankin. Sai dai ba iya tabbatar da ko wani ya tsira a cikin jirgin ba. Mutane da dama ne suka ji rauni a cewar 'yan sandan Philadelphia. Jirgin Samfuri Learjet 55 ya taso ne daga tashar jiragen sama da ke yankin arewa maso gabashin Philadelphia yana kan hanyarsa zuwa Springfield a jihar Missouri lokacin da ya fadi a cewar ma'aikatar jiragen sama ta tarayya. Jirgin ya fadi ne a wata kasuwar zamani ta Roosevelt Mall jim kadan bayan ya taso daga tashar jiragen saman a daidai karfe 6:07 na yamma. An kira ga kai daukin farko ne a minti 5 bayan faruwar lamarin. Lamarin da ya faru ne akan babbar hanyar Roosevelt da Cotram a cewar 'yan sandan Philadelphia. Sabon sakataren sufuri da ba a dade da tabbatar da shi ba, Sean Duffy, ya ce akwai mutum 6 a cikin jirgin. A cewar wata sanarwa da ma'aikatar ambulan mai kai dauki yayin hatsarin jirgin sama. Sanarwar ta ce a cikin mutum 6 akwai ma'aikatan jirgin da mara lafiya da kuma mai yiwa mara lafiyar rakiya. Faruwar lamarin ke da wuya, magajiyar garin Philadelphia, Shirela Parker, ta kai jiki a wurin tare da ma'aikatan agajin gaggawa, inda ta fara jawabi kamar haka.
Let me start by thanking each of you for being here. I want to go through some basic facts about what we know for certain right now.
Da farko ina godiya da dukkan ku da kuka zo a nan. Zan fara da wasu bayanai na farko game da abin da muka sani a yanzu. Shine wani jirgi ya fadi a unguwar Roosevelt Mall ko kuma Cotram Avenue. Ya faru ne jim kadan bayan karfe 6 na wannan yammaci. Ya zuwa yanzu ba mu da masaniya game da adadin mutane da suka mutu.
So right now we're just asking for prayers for any and everyone who may have been affected.
Yanzu muna buƙatar addu'a ne daga dukkan al'umma. Mun san mutane da dama da kuma motoci da dama ne lamarin ya shafa. Yanzu abinda muke buƙata kuma a gare ku shine mutanen Philadelphia kowa ya tashi daga wannan wuri. Idan kuka ga wani bangare na jirgin ku kira 'yan sanda kar ku taba komai saboda wuri ne da har yanzu ake gudanar da bincike a kai. Ina alfaharin sanin cewa dukkan abokanmu na jiha da na tarayya sun zo a nan suna tare da mu. Mun ga mazauna unguwannin yankin kuma mun faɗa musu cewa su zauna a cikin gidajensu saboda har yanzu wuri ne da ake gudanar da bincike. Kuma wannan shi ne bayanai na farko da za mu baku a cikin bayanai da dama da za mu kawo muku nan gaba.
This is only the first of many briefings I'm sure to come on this evening and of course.
A lokacin da ta dawo domin ba da ƙarin bayani ta tabbatar da mutane shida ne ke cikin jirgin. Kana ta kira ga duk wanda lamarin ya shafa kuma yake neman matsuguni ya zo akwai tanadi da hukuma ta yi.
If anyone has been impacted and you need shelter and support, it is readily available.
Tace duk wanda lamarin ya shafa yake neman matsuguni ko wani taimako to ya zo akwai taimako da za a mai. Sai dai a wannan karo ta zo ne tare da gwamnan jihar Pennsylvania Josh Shapiro wanda shi kuma yayi jawabi yana mai cewa
Mayor preaches about one Philly. She talks about a unified approach to governing every day.
Yace magajiyar garin tana kira ga haɗin kan fili domin tafiyar da birnin. A yau mun ga taimakon agaji na haɗin kai ga wannan mummunan hatsarin jirgin sama.
Tonight we also saw the best of Philly. We saw neighbor helping neighbor.
A wannan dare mun ga mafi kyawun fili. Mun ga makwabta na taimakawa makwabta. Mun ga 'yan Pennsylvania suna neman junansu.
We saw Pennsylvanians looking out for one another.
Wasu da suka shaidi lamarin sun ce wutar ta bazu zuwa wuri da dama a unguwar ta Roosevelt Mall kuma mutane da dama ne suka jikata. Shugaban kasa Donald Trump ya jajantawa mutanen Philadelphia da al'umman jihar Pennsylvania baki daya musamman waɗanda lamarin ya shafa. To Allah ya sauwake. Wannan hatsarin jirgin saman na zuwa ne wuni biyu bayan da wani hatsarin ya faru a kusa da filin saukan jiragen sama na ƙasa na Ronald Reagan a nan Washington, inda wani jirgin fasinja ya yi karo da jirgin sojan Amurka mai saukar ungulu da yammacin ranar Laraba. Abokin aiki na Mahmud Lalo ya fassara wani rahoton muryar Amurka akan hatsarin jirgin saman a Washington.
Wata sanarwa da hukumar ta FAA ta fitar ta ce jirgin fasinjan mallakin kamfanin American Airlines dauke da fasinjoji 60 da matuka 4 ya taso ne daga birnin Wichita na jihar Kansas. Yana kuma kokarin sauka ne a lokacin da hatsarin ya faru, inda ya ci karo da helicopter sojin Amurka kira Sikorsky H-60 da misalin karfe 9 na daren Laraba. Wani bidiyo da wata na'ura mai daukan hoto ta nada a Kennedy Center dake kusa da filin tashin jiragen na Reagan ya nuna yadda wuta ta tashi bayan da jiragen biyu suka karo. Wannan hatsari ya zabar da ayyukan ceto na gaggawa, inda aka tura kwale-kwale da dama cikin kogin Potomac wanda jiragen kan bi ta samansa idan za su sauka a filin tashin jiragen na Reagan. Hukumomi a safiyar Alhamis sun ce yanzu sun karkata hankulansu ne wajen kokarin ceto waɗanda hatsarin ya ritsa da su, inda gwanayen ninkaya suka tsunduma cikin kogin don kubutar da mutanen. Robert Isom shine shugaban kamfanin jiragen American Airlines.
We're cooperating fully with the National Transportation Safety Board.
Ice muna ba da haɗin kai ga hukumar sufuri da kiyaye haɗura a wannan bincike da ake yi, kuma za mu ci gaba da fitar da bayanan da muka samu.
We'll continue to provide all the information we can.
A wata sanarwa da ya fitar kamfanin ya ƙara da cewa zuwa lokacin hada wannan rahoto babu cikakkun bayanai kan halin da fasinjojin ke ciki.
We are waiting for further information that is confirmed. At this time, as a council,
mai rike da mukamin magajin garin Wichita Lily Wu kenan take cewa muna dakon bayanai da aka tabbatar. Amma a daidai wannan lokaci ina mai kira ga dukkan 'yan jihar Kansas da daukacin Amurkawa da mutane waɗanda hatsarin ya ritsa da su da addu'a. jaridar Washington Post da wani gidan talabijin ɗin Amurka sun rawaito cewa masu ayyukan ceton sun curo gawarwaki da dama daga kogin na Potomac. Rundunar sojin Amurka ta faɗa a wata sanarwa cewa jirgin nata mai saukar ungulu ya taso ne daga Fort Belvoir da ke yankin Virginia dauke da sojoji uku. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ana faɗa masa halin da ake ciki game da wannan hatsari a cikin wata sanarwa da ya fitar.
To a gaida Mahmud Lalo, ma'aikatan kashe gobara da jama'a ayyukan gaggawa a Washington sun faɗa a jiya Juma'a cewa an samu gawarwaki sama da 40 daga tarkacen jirgin fasinjan da ya karo da jirgin sojan Amurka mai saukar ungulu da suka faɗa a cikin ruwan Potomac da yammacin ranar Laraba. Da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Mahmud Lalo da ya karanto mana fasarar rahoto akan hatsarin jirgin saman na Washington da Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yako Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa suka ce salam fatan alheri ga BOA Hausa. Muna kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu da ya sauya manufofinsa kan tattalin arzikin ƙasa, don Najeriya ƙasar kowa ce ba ta bankin duniya ko IMF ba. Sako na gaba ya fito ne daga Idi Alhaji Alhassan Yusufu ya ce bi daga cikin kasashe uku na AES da suka raba gari da ECOWAS, mun samu labari sun rubuta wa kungiyar ta ECOWAS takardar ci gaba da tattaunawa da ita. To Allah ya sa hakan alheri ne ga al'ummar ta kungiyar AES. Sako daga Sanusi Matatai da Magaram da Haddabi mai kwamfuta mai yama da Comrade Ibrahim Laragabta suka ce salam BOA. Daga nan jamhuriyar Nijar, muna taya al'ummar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo fatan Allah ya yafa wa wutar rikicin da ke ci gaba da ci tsakanin dakarun gwamnatin ƙasarsu da 'yan tawayen M23 masu samun tallafin ƙawayensu dakarun ruwan da ruwan sanyi. Sai saƙon Shehu Adamu Rajau ya ce ga azumi ya kawo jiki saura ƙasa da wata ɗaya, ga rayuwa ta yi tsada a Najeriya, to Allah ya kawo mana sauƙi domin dai komai ya yi tsanani maganinsa Allah. Sako daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar ya ce gwamnatin ƙasar Jamus da gwamnatin ƙasarmu Najeriya tare da Majalisar Ɗinkin Duniya ƙaddamar da wani asusun tattara kuɗaɗen sake farfaɗo da yankin tafkin Chadi. Wannan aikin goma ta arziki yana da kyau, amma mu al'ummar mazauna wannan yanki fatanmu shi ne a samu abin da ake cewa aiwatarwa, domin an daɗe ana irin wannan taron amma daga bisani sai ka ji shiru kamar an aiki bawa garinsu. Madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Yau Asabar kungiyar Hamas ta miƙa wasu 'yan Isra'ila uku da ta yi garkuwa da su, wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin musayar fursunoni da aka cimma a wata yarjejeniya da nufin kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin Isra'ila da kungiyar Falastinu. Bafaranshe kuma ɗan Isra'ila Opa Keldrum mai shekaru 54 da Yardin Bibas mai shekaru 35 an miƙa su ga kungiyar agaji ta Red Cross a kudancin birnin Khan Yunis na Gaza kafin a mayar da su zuwa Isra'ila. Shugaban Amurka Donald Trump zai sanya harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ake shigowa da su daga Canada da Mexico, da kuma harajin kashi 10 cikin 100 kan kayayyaki daga China daga yau Asabar, inji Fadar White House. Sakatari ya labaran Fadar White House Caroline Leavitt ta ce dukkaninsu Canada da Mexico sun ba da dama an shigar da kwayoyin fentanyl ba bisa ka'ida ba, wanda ke kashe Amurkawa, da kuma kurarar bakin haure cikin Amurka ba bisa ka'ida ba. Leavitt bata ce ko za a keɓe wasu matakan ba. Waɗannan alƙawura ne da kuma cika alƙawarin da shugaban ƙasa ya ɗauka, inji ta. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Juma'a cewa jajjani haɗin gwiwa da aka cimma da ma'aikatan tarayya cikin kwanaki 30 kafin rantsar da shi ba za a amince da ita ba, yunkurin shugaban Amurka na sake fasalin ma'aikatan tarayya.
A to To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8:30 a agogon GMT wato karfe 9:30 kenan agogon ga a Najeriya Nijar kamar da Chadi. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gold da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamai Nandudu da ta daidaita mana sauti ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Al Santos daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballake cewa ku wuni lafiya mu kuma mu karasa dini lafiya.